This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Gwamnatin Isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin Gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe. A wani sakon da aka kafe ta dandalin X, wato kafar sada zumunta da a baya ake kira Twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila akan 'yan ta'adda ta koga a takaice, ya nuna bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a Gaza da yammacin ranakun Alhamis da Juma'a. A wannan sakon na Kogat, wanda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su, kuma tuni suka ketara zuwa cikin Gaza. Sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan Isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar Karim Shalom, kana sojojin Isra'ila suka musu rakiya. A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi daga kausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan Tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Karkuyi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bukin manufofin cikin gida wanda aka gudanar a birnin New York. Mun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za mu goyi bayan Isra'ila, za mu taimaka wurin kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar. Kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiyar tsakanin Isra'ila da Iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar Kenya ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 13, kana ya raba wasu 15,000 da muhallansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan Yuni. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasar Kenya cewa a shekaran jiya Alhamis kusan mutane 20,000 ne lamarin ya shafa. Hakan ya hada da kimanin mutane 15,000 da suka rasa matsugunansu sakamakon ruwan saman kaban da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a fadin ƙasar tun farkon damina a tsakiyar watan Maris. Kasar ta gabashin Afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya, galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jiya Juma'a, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin Jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke, wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki, wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar ƙasa da ta ba da 'yancin zubar da ciki, inda ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku masu ra'ayin mazanjiya a lokacin mulkinsa na wa'adi ɗaya. Duk da haka, sakonsa bayan hukuncin Arizona cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekarar 1864 ne ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan Democrat. Kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin Tucson na jihar Arizona. Shugaba Joe Biden da abokansa sun zargi Trump da yunkurin daƙile hanyoyin zubar da ciki, kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan Nuwamba. A ƙarshe, ‘yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun faɗa a jiya Juma’a cewa mayakan ‘yan awari sun tare wata babbar hanyar ƙasar da ta haɗa ƙasar da Iran, inda suka yi garkuwa da matafiya 11, sa’annan suka harbe su har lahira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau a Nigeria, wurin naku.
Lafiya kalau ya New York. An yi sallah lafiya, nace na goma sallah sai birni.
Abba ana batu.
Nace sai birni kai buku-buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai New York.
Ai, da yi sallah. Da dare sallah na Maryland ban ji daɗi bane saboda da aka ce za mu haɗu a parkin da za mu yi wannan taron da muka je
toyen
inda bukan taro haka a yi liyafa da sauran a haɗu da juna da abokan arziki da aka daɗe ba a ga juna ba daga irin mutanen da aka zo sai ce a to wannan yanzu aka fara zuwa aka ce an zo dukan mu kenan ai ba zan saki sallar da Maryland kuma ba
to amma ba
ka ga nan ka zo New York
so a New York din daga an tashi sallar idi ne kuke haduwa ko kuma koma wata rana kuke tawa daban kamar yadda ake
nan Maryland ai fi nan inda ake idi in kafin ma a zo a yi sallar idi wato shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi da wainar kwai da sardin
ka daina tada wa mutane kwaɗayi
wannan abin da nike gayyata ce kai da kake so kai baka buri sai ka garzaye a
to ni da nike kusa ai ban gani a ƙasa ba
eh to a'a to ai baki gani ba masa da ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a ƙasa so sai kuwa
ashe ana warbar dadi
amma ada batun kisa tun safin da ake ta tai ayi sallah kuma a dan filin taron ga mai kawo dukudu ga mai kawo akwai yarbawa ƴan Najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika sani
orisi wace na gana
eh
nace to ai abin da yasa ake tare kaga to wannan ai bayan sallah ne ake yi
eh
amma ko wancan da yake ana hadawa duk wanda yazo masallaci da shi za a yi kuma kowa wajen ranar baya fata ma
dai kwarai kwa
dole
kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan New York din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake yi kuma a je New York
to wata ran sai na zo na kashi kwarkwata ido kenan
kace
in ga aikin yan jarida zo gani
sosai kuwa
gani ma ba da labari
gaskiya
to Allah maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana tabadin badin badadin kamar yadda ake faɗa
kenan amin summa amin gaskiya
eh to Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a gaishe da bakin su amma sauran dukan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri
eh da kuma barka da sallah
muna musu barka da sallah ba shi daya
yawa
yawa to bari mu hika gaisuwa kalilan tunda dai sabo aka ce ko
haka ni turkin wawa
yawa to bari mu hika gaisuwa sallah ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz Malumfashi uwar gandun gundumar gasa da aminiyarta Hajiya Mamman Musasu Zaria sai kuma Hajiya Ma'u Abdul Aziz Malumfashi da Hajiya Juma Sani Katsina da Hajiya Jummai Muhammad Ibrahim da kuma Hajiya Ajuji Gidan Dutse Kawo Kaduna to ka bari tsaya haka dan aka ce komai shirke ka baka gama
kasuwa
kar yi nisa ni ma kwaso rigima
gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga Alhassan Abubakar mai fato bebeji a Yalwa Kumasi yace ina gaida aminin sa wato Alhaji Baban Fareki dan daga birnin Abuja da matansa Hajiya Safiya da ƴaƴansa Karami da Mama Ruki sai kuma kanin shi Alhaji Rufa'i da matansa Umman Faila sannan kuma yace ina gaida Alhaji Rauf da matansa Hajiya Umman Wata yace ina gaida Alhaji Sarajo da Alhaji Mummuni Mofi da baki daya ƴan majalisar Babu Salam a Yalwa Kumasi
da fata an yi sallah lafiya
amin
to baba yayin da muke taya ƴan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Najeriya Kannywood masana'antar
haka ne jaruma Saratu Gidado da aka fi sani da Daso
haka to muna miƙa gaisuwar ta'aziya ta a bari huce ga sashen Hausa baki daya ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya Allah ya sa ta huta Allah ya ramshe ta Allah kuma ya tsoke ta
amin
I'm
kamar bari yau mu yau take sallah kina bari yau take ta gini da ba kalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar mika gaishen sallah wannan rana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano, mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau, zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta kawo, zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba Sanma Koyin Zazzau Hakimin Kawo. Dai kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo, magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo. Daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya. Zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abuja Rigasa, akwai kuma Malam Ibrahim Mai Gode a garin Mai Gode a ke garin Jimba da ke jihar Naija. Ina gaisuwa ta musamman ga Imam, gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Safe, shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central, Sanatan Lawal Adamu Usman Mustala. Godiya ta musamman ga shi kai su Falarabu Suleiman Kansila Matawalan Kurbin Mashi. Ina gaisuwa ga Yusuf Albishira Karaye, Alhaji Yusuf Amfani Communications. Ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru, akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji. Gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rais da sauran ƴan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗar su a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani. Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa. Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Karshe ne muku fatan alkhairi. Nagode Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Fauziya, gidan mamman Kituwa Kumasi, ina da zama da Nanga London. Ina yi madangi na duka barka da sallah, dangin zuriyan gida zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah. Ina gaida baba nina Amina, ina gaida baba nina Lahadi, ina gaida sister Talli, ina gaida Ajiya Rakiya, ina gaida Ajiya Mwada, ina gaida kanina Halidu, ina gaida Ummu Faila, ina gaida Maimuna January, ina gaida anti tata, ina gaida Boya, ina gaida babana baba Dillani, ina mai barka da sallah. Ina gaida kuma mutanen Yalwa duka, ina musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Alhaji Aminu, mijin Ajiya Rake Ayana daga America, New York. Ina gaida yaro na kuma Anes, ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da manani yana America, New York. Su duka ina musu barka da sallah. Da Alhaji Lawan daga America, su ma ina musu barka da sallah. Da kai baban makiri da kanka, ina maka barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida kuma familyin gidan iyayena duka, ina musu barka da sallah. Wayne Scorus kuma Allah ya ji kansu. Ina gaida umana Amai, ina gaida umana Zina, ina gaida Jauhara, ina gaida Sadiya, ina gaida Autan Muramatu, ina gaida Mansura, ina gaida baba na Adiza, ita ma tana da zama daga America. Ina gaida kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka. Ina gaishe su, suna Georgia. Ina musu gaisuwa barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Shams, Alhaji Shamsu, deputin limamin sojoji, ina mai barka da sallah. Ina gaida Shehu Iliyasu, gidan Wangarawa, ina mai barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Abibu, Alhaji Abibu kanin Malam Iliya, shi ma da matan shi da yaran shi suna America, New York. Ina musu barka da sallah. Allah kai mu sawun shekara, mu ga sallah mai yawa, ba mu lafiya da abin da lafiya da ciyar sha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdumbuka daga America a jihar New York. Ina madiya na kannena jikokina yannena barkar sallah
Union de la Famille. Inayama Baba Hashimu, Baba Baby, Baba Hassan, Baba Nansohi, Baba Ali, Barkar Salah, Abirnin Kwani. Ina mai yannena Araji Tumulu, Usman Maidanga, Sani Shaduka, Barkar Salah, Abirnin Kwani. Inayama Aunata, Mariama Adamagaram, Hajara Engel, Hajja Maimuna a Arli, Barka da Sallah. Ina mayata Hajja Elbaka a Maradi, Barka da Sallah. Ina mahajja Asma'u yata, Barka da Sallah a Yamai da Kanina Alzuma, Barka da Sallah a Yamai. Ina abokina Alhaji Elias, Barka da Sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wa'annan gashi gashi. Kuma na dauko ku bar ni kawai ni nan ne ka an ta jiki na ya rasa babbar maganar ma ne wace a mafarki na na gaban aure. Ku ji da auta na mata kai ku taba mini dan gata ku bar ni kawai ni masarwa babu irin ta jikin su maza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Alhaji Sahalu Mahmud na Sokano Tofa. Ina muku fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da manyan sarakunan mu. Ina gaishe da yayan mu da suka saura. Ina gaishe da yannin mu kaman Alhaji Abdullahi Ali Tofa, Alhaji Usaini, Alhaji Abubakar Kan Kumashi, Alhaji Sule Masokano Tofa. Da san da manyan mata Hajiya Ladi Tsohuwa, Hajiya Shatu Sirina, Hajiya Haulata Alhaji Yaro, Hajiya Lauratu Alhaji Yaro, Hajiya Sahala Alhaji Masokano Tofa, Hajiya Mirza Alhaji Masokano Tofa da dan uwana wasu na gaishe su. Sannan in koma gida Najeriya, Baba Adamu Mahmud Masokano Tofa shi da iyalinsa ina gaishe su. Sannan ina gaida maga kujeran sarkin zango Alhaji Ibrahim sarkin Musawa, ina gaida Alhaji Hamidu sarkin Gunsawa da Fisala, ina gaida Alhaji Nasiru Alhaji Barau sarkin Bari Bari. Sannan ina gaida mutanen Yalwa da zango baki daya. Ina bayyana ku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita muna, Allah ya kai mu sabon shekara lafiya. To ni ne naku zan tsaya nan ba da bata lokaci ba. Ina muku fatan alheri. Hakimin Yalwa da zango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum, barkamu da sallah, barkamu da isa. Ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita muna, musamman babban yayana Alhaji Ali Baba Wazirin sarkin Amen of America. Ina maka barka da sallah. Da kuma yayana Alhaji Kadu daga nan UK. Ina maka barka da sallah. Gimbiyan mata da fatan an sha ruwa lafiya. Ya kafe ta AEB, ina maka barka da sallah. Sheleka Nigeria Inyiwa, Baba na Honorable Hamidu Sidi Ali da majidadin Sharifai Alhaji Dan Jumma, ina muku barka da sallah. Da fatan an sha ruwa lafiya. Sheleka Ghana Inyiwa, Magajiya Hausawa Hajiyawa mai zango, barka da sallah. Da kuma yayana Hajiya Mami daga Madina, da fatan an sha ruwa lafiya. Da kuma yayana Hajiyawa Bodiya daga Kumasi, da fatan dai dukkanmu dai mun sha ruwa lami lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Isa Jega, ina miki gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin Kabin Jega Alhaji Arzuka Jega da babana Galadiman Jega Alhaji Abdulmumin Isa Jega da kaninsa Alhaji Muhammad Chinduyi Askoko da yayana Alhaji Muktar Garkuwar Malam dake Belgium da iyalansa baki daya da yayana Haruna Idris Bibio Jega da kuma Professor Amin Isa BUK Kano da kanina Murtala Isa Kano da kuma kanina Abdul Wahab da Abdul Nasir da Kutubi mazauna ta Malagana da sulkina Alhaji Muhammad Dan Babudu Jega da iyalan shi baki daya da mai daki na Hindatu Muhammad Dan Babudu da Diana Abdul Samad da Bilal da Halifa da Hayra da Anir da mai gidana Usman Bagio da ke zaune Lagos da Aminu Yawishau Arzuka Jega wato director kenan da iyalansa baki daya da chairman na majalisar mu Ahmadu Banki da kanishi Ali manager CEO to those airline da sakataren majalisa Murtala Mai Sallah da Aminu Shi Umar Dan Abba Jega da abokina Aminu Gaye Jega da Dan Josi Jega da ma'aikatan BOA baki daya musamman Baba Yakubu da Grace na filin a bari ya huce ne ma kowa fatan alheri ne ma kowa barka da sallah Allah ya maimaita muna sunana Yakubu Isa Jega mazaunin New York America assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to ma da Allah ya maimaita mana Allah ya bada ladan ibada to baba kana ban labarin an ci shinkafa da dukunu da dai sauran su
kai eh haka
kana ban labarin santi
sai
kuma ma dan hadama ne ta neman ka ace
kai ma ace dai New York Abina
ace kai hadama kai tiye ka ga lemon kwalba ka ga
ai malam alhamdulillah wato wani labari ne ai ban gaba baki ba lokacin da ake budan baki a azubin nan ba na baki labarin wani lokacin da gadan nan ta Maryland ta karewa to akwai wani da ake ce mai Yarima wato Alhaji Sadiku Yarima kenan Yarima mutum ne wato me san nishadi shi ne da yake bi shinkafan nan yana bada labari yace kaga wannan gadan nan
yawa
gadan nan saboda kurewar turawa ka ku mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska motoci da bin akan gadan nan to shi dai cikin wasu babannin mu da muke budan baki da shi suka ce a duba me a gaban sa zaka ce a bi gaba ce ke kafan dan bane
shi yasa
shi yasa da yazo filin taron idi a da kokarin ban shi kafa yace ba cin shi kafan ba abinda zai biyo bayan da kuma abinda mutane za su dauka
a cikin ba na so shi kafa kamar ka
haba ana batu ai shi kafa sabo
a to ga kuma sallah ai ranar sallah an ba ci shinkafa ba a ci ne
kwarai kwa amma tsa hannun nan da mai ko
yawa to Allah maimaita mana
amin
ina mana tabbadin badin ba daga to naga malama gini na daga mana hannu sabili da haka kina su ga burki da yanzu a madadin
baba yakko makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leaders Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe, ku ji ku ni lafiya.